نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله kamar yanda da safa mun tsaya akan hadisi na 24 zamu tashi akan hadisi na 25 wancan bantaratar din mai yawan kara ko kashe ka zai akwai na wanda bai kara al hadisi al khamis wa 20 hadisi na 25 an abi darr an samu daga abi darr radiyallahu anhu yarda Allah tabbata gare shi aidan kuma anna nasan min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah dhahaba ahlud duthuri bil ujur ai masu kudin duniya sun tafi da ladan duniya masu kudi sun tafi da lada Annabi yace me aka yi suka ce yusalluna kama nusalli gashi suna sallah yanda muke sallah wayasumuna kama nasum kuma suna azumi yanda muke azumi wayatasaddaquna bifuduli amwalihim kuma suna sallah da sauran dukiyarsu in suka ci suka sha sai su yi sadaka da sauran suna sadaka da sauran dukiyarsu suka hudda haƙi sai su yi saura sai su yi sadaka da su mu kuma ba mu da abin da za mu yi saraka talaka a kashin bakin ne zamu karanta ta kwana sharhi ko na'am waye su muna bi amwalim qala sai annabi yace awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddiquna bihi shin awalaysa ma awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddiqun shin kuma ba Allah ba ya ba ku abin da za ku dinga yin saraka da shi menene inna bi kulli tasbihatin sadaqa ai duk tasbihi da kai saraka ne ladan saraka ake baka da ka ce subhanallah subhanallah ladan saraka wa kullu takbiratin sadaqa kuma dukkan kabbara da kai saraka ne ladan saraka ake baka wa kullu tahmidatin dukkan hamdala alhamdulillah da kai sadaqatin saraka ne lada ake baka wa kullu tahlilatin sadaqa dukkan hailala la ilaha illallah da ka fadi sadaqatun saraka ce wa amr bil ma'ruf haka nan umurni da aikin alkhairi sadaqatun sadaqa ne wa nahyi anil munkar hani da mugun aiki sadaqatun sadaqa ne wa fi budi ahadakum ahadukum haka ɗayan ku da ya je ma iyalin shi suka yi kwanciya ta aure sadaqatun sadaqa ne shi ma lada ake ba shi qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayati ahaduna shahawatahu shin yanzu ɗayan mu ya zo ya biya shawar shi wa yakunu lahu fiha ajrun kuma a ce iya da lada a cikin ta qala sai annabi ya ce ara'aytum law wada'aha fi haram to ku ba ni labari da ya dora shawar ta shi a cikin haram ha akana alaihi uzrun iya da zunubi suka ce iya da zunubi annabi ya ce fa kadhalika idha wada'a hafil halal to hakan ne in ya dora shawar shi a halal kana lahu ajr iya da lada rawahu muslim muslim ya rawaito shi wannan shine kashin bakin hadisin sharhi shi al hadis al khamis wa 20 hadisi na 25 ana abi dharr an samu daga abi dharr al gifari radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi anna nasa min ashabi rasulullah wasu mutane daga sahabban annabi daga sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa ne suka kawo karan masu kudi gurin annabi ku lura da hadisin da kyau basu da kudi su talakawa ne fakirai sai suka kawo karan masu kudi masu aikin Allah da kudinsu gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mine suka ce ya rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujur ai masu kudi sun tafi da lada muna nan kawai mu su suna da kudi kuma sun tafi da ladan duniya khalas annabi ya ce me aka yi kuma sai suka ce mai annabi yusalluna kama nusalli kaga suna sallah yanda muke sallah ko wayasumuna kama nusum suna azumi yanda muke azumi ko mu muna yi su suna yi waya tasaddaquna bi fuduli amwalihim suna saraka da kan dukiyarsu dukiyarsu su hudda haƙin ciyarsuwa nasu sauran kuma su yi saraka mu ku ba mu da abin da za mu yi saraka da shi to kun ji bayanin yanda yake sai annabi ya ce musu awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi aw turwa bi akwai bi ma tasaddaquna shin kuma ai Allah ya sanya muku abin da za ku yi saraka ku je ku yi ta tasbihi da tahmidi da tahlili saraka ne shine yace innabi kullu tasbihatin saraka ai duk tasbihin da kai ladan saraka ake baka wa kullu takbiratin duk kabbara da kai Allahu akbar lada ake baka na saraka sadaqatun wa kullu tahmidatin dukkan hamdala alhamdulillah da kai sadaqatun lada ake baka wa kullu tahlilatin dukkan hailala da kai la ilaha illallah da kace sadaqatun lada ake baka haka wa amr bil ma'rufi sadaqa duk umurni da kai da aikin alkhairi lada ake baka wa nahyi anil munkar hani da kai da mugun aiki sadaqatun lada ake baka kun ga duka abinda annabi ya tuna musu ko yace musu ai kaza saraka ne kaza saraka ne kaza saraka ne kai annabi iya ta zana musu sun yi shiru suna saurare sai da yazo nan wa fi budi ahadakum haka ɗayan ku da yaje ga iyalin shi namiji da yaje ga iyalin shi ko mata ta je ga iyalin mijinta sadaqatun saraka ne lada ake ba su anan yayi kalu sai suka ci suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayya ati ahaduna shahawatuhu yanzu ɗayan mu ya je ya biya shawashi shawashi ce yaje ya biya ya ji dadin shi watakunu wa yakunu lahu fiya ajr kuma a ce iya da lada ai shawashi ce ya biya ma kanshi kala sai annabi ya ce ara'aytum law wada'aha fil haram to ku bani labari biyan shawar tashi da yaje ya sa ta a haramu ha da yaje ya biya shawashi da haramun iya da zunubi ko bai yada suka ce akwai zunubi to annabi sai ya ce akana alaihi wizr iya da zunubi ko bai yada suka ce iya da zunubi ko fakadhalika idha wada'aha fil halal to haka ne idan ya dora shawar tashi a halal kana lahu ajr iya da lada rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi wannan shine bayanin hadisi na 25 wallahu ta'ala a'lam al hadisi 26 hadisi na 26 kamar yanda muke mu karanta kashin baki kuma mu komo mu sharhi an abi hurairata radiyallahu anhu an samu daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullu salama minan nasi alaihi sadaqa ai duk gabban mutane akwai saraka a tare da shi kullu yawmin tatla'u fihi shams ka sani duk ranar da duk yinin da rana ta huto duk yinin da rana ta huto ta'dilu baina ithnain kai sulhu tsakanin mutum biyu da suke gaba ka je ka musu sulhu sadaqatul lada kake samu ladan saraka gare ka wata ayinu rajul fi dabatihi haka nan da ka taimaka ma mutum a cikin sha'anin dabbar shi fatahamiluhu alaiha ka dora shi a bisa dabbai aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ko ka dora mai kayan shi ka dora a bisa dabbai ka kama mai kaya aka dora aka mai lodi sadaqatun saraka ne lada kake samu wal kalimatu tayyibatu haka nan kalma mai dadi tsarkakakka da ka ga ya ma dan uwanka musulmi sadaqatun ladan saraka ake baka wa bi kulli khatawatin duk takin da kai tamshiha ila salah da za ka sallah duk takawar da kai sadaqatun lada kake samu duk takin da kai sadaqatul lada kake samu wata mitul adha anit tariq haka nan da ka kauda wata kazanta wata cuta kamar kaya adha abinda mutane za su cutu da shi daga kan hanya sadaqatun saraka ne lada kake samu rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to sharhi
الحديث السادس والعشرون حديثنا عشرون دا دسيدا عن أبي هريرة أبي هريرة دي كون سنوانيني شيني عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله عنه يرالة تبتا غريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ايكين الله صلى الله عليه وسلم ياتي كل سلامة من الناس عليه صدقة dukkan gabban da yake jikin mutum akwai abin da zai iya samu saraka ya samu lada a kansu saraka ladan saraka wancan hadisi da muka huce ƙarin bayanin shi su sahabban akwai wata ruwaya cewa su talakawan wannan sai suka komo gurin annabi suka ce ya rasulullah ai abin da dukkan wadi su mahallawi suke masu kudin da takabiri da tahalili da tahmidi duka hallauyi suke yi da karshe dai annabi yace musu mine zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ita dukiya farala ce ta Allah Allah yana ba wanda ya ga dama ita dan ya jarabce shi to kulli yawmin dagini tatlu fi shams da rana ta huto ai ko wani yini rana tana fitowa to magana ce da a ga ma kullun kullun ne kullun kullun kulli yawmin tatlu fihi shams diyinin da rana ta huto ta'dilu baina ithnain kaje kai sulhu tsakanin mutum biyu da suke fada dan a ce maka yau in kai sulhu tsakanin mutane gobe ma kai sulhu jibi ma kai sulhu to kullun ladan sadaka ake baka na wannan sulhun da kai sadaqatu saraka ne wata inu rajulu fi dabatihi idan ka taimaka ma mutum a cikin sha'anin dabbar shi in ba dabba bace ko motar shi ko moto inji duk dai abun hawa abun tafiya ka taimaka mishi fatahamiluhu alaiha ka dauke shi ka dora shi bisa dabbai tsoho ne ya rufe inda zai yi haushakin shi ka zo ka dauke shi ka dora shi au ko kuma tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ko ka dauki kayan shi ka dora mai to dukkan wannan sadaqatu saraka ne ladan saraka ake baka wal kalimatu tayyiba haka nan kalma mai tsarki mai kyau kalma mai dadi in dai ba ƙarya bace karintuma ma mutum kace dan ya ji dadi a kalma ce mai mutum yana cikin darura yana cikin mushkila kazo ka dinga bashi magana mai dadi ka kwanta mai da hankalin shi ka gaya mai duka abinda Allah yake so ko da yaushe ka samu kanka a cikin kikikaka to dukkan wannan in kai sadaqatul ladan saraka ake baka wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salat duk takin da kai zaka sallah kenan wannan bangaren maza kenan saboda maza a masallaci ake so su yi sallah gaba daya kowace sallah kuma mata su taimaka musu na su tashi su je su yi sallah musamman sallah asuba mijinki ki taimaka mai ya bautata ma Allah ki taimaka mai ki yi kokarin aure kike ki tada shi koda ki shaye mai idan shi da ruwa ne ki gaya mai Allah ne wannan ku duka ku gudu tare ku tsira tare ki lallabe shi ki kama mai a bautata ma Allah subhanahu wataala amma mata sallar su a gida ta hilada kuma in suka ce za su masallaci kal a hana su kun ji bayanin to tunda ladan dai ake so aka ce sallah a gida ta hilada to menene zai tada ki kullun sai kin je azhar al'asr magariba ne sai kin je masallaci sallar a gida ta hilada amma in sun ce za su masallaci maza kalku hana su haka annabi ya ce an gane da kyau ko to wannan takin duk da mutun yayi za ya masallaci sadaqatul saraka ne ku taimaka ma maza zuwa sallah annabi yake cewa bashirul masha'ina fi zulmi ku ba masu tahiya cikin duhu za su masallacin asuba bin nuru tamiyo mal kiyama da cikakken hasken su ranar kiyama za a cika musu hasken su da iyalin su kenan wanda suka kama musu suka taimaka musu watamitul adha an tariq haka nan kauda kazamta da kai daga kan hanya kana tahiya kaga wani tsohon kwano ko wata karangiya kaya ko wata shara wanda ko ka iya daukewa ko wani dutse ka dauke shi ka maida shi share guda daga kan hanya hanya ce ga tanin ta lalace ko ɗan unguwa ko ga muko gyara ta an kauda kazamtar daga kan hanya sadaqatu saraka ne lada kuke samu gyara hanyar musulmi su wuce. Rawahu Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wannan shine hadisi na 26, wallahu ta'ala a'lam. Al-hadisi sabi wa 20, hadisi na 27. Anin Nawas bin Sam'an, an samo daga Nawas dan Sam'an radiyallahu anhu, yarda Allah tabbata a gare shi. Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, daga gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama kala, Annabi ya ce, albirru husnul khulq, biyayya kyaukyawar dabi'a ce, wal ithmu shi ko zunubi, ma haka fi nafsika, shine abun da ya soso a cikin ranka, wa karita an yattali alaihin nas, kuma bakka so mutane su gani kana yi, to zunubi ne. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito shi. Wa an Wabisata bin Ma'adin, Ma'abadin, daga Wabisata kuma dan Ma'abad radiyallahu anhu, yarda Allah tabbata gare shi, kala yace, ataitu rasul sallallahu alaihi wa sallama, nazo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, fa kala, sai yace mini, ji'ita tas'alu anil birr, to kazo ka tambaya menene biyayya ko, kazo ka tambaya menene biyayya ko, qultu, sai nace na'am, eh ya rasulullah. Kala, sai yace, istafti qalbaka, binciki zuciyarka, tambayi fatawa a zuciyarka, albirru ita biyayya, matma annat ilayhi nafs, abinda rai ta nutsu take yin shi, watma anna ilayhi alqalb, kuma rai ya nutsu ya jin dadi in yana yi, wal ithmu shi kuma zunubi, ma haka fi nafsika, abinda ya soso a cikin ranka, wata raddada fi sadari, ya kai ya kawo a cikin kirji, yayi taraddudi a zuciya, an ce kirji zuciya, a cikin kirji, wa in aftaka nas wa aftauka, koda mutane sun ce kai abun, wa aftauka ko suka ƙara baka fatawar cewa kai, to kar kai. Kun ji bayani wanda yake anan ko, yana da ƙari wani gurin san sike gare, ku duba da kyau. Hadisun hasanun, hadisi ne mai kyau, rawainahu fi masnadayn, masnad imamain, an samu shi a cikin masnad imamain, masnad Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan, wannan zancen hadisin da masnad Ahmad da masnad Ad-Darimi da dangane mai kyau. Wannan shine kashin bakin hadisin, to ku duba sharhin. Al-hadisu sabi wa 20, hadisi na 27, anin Nawas bin Sam'an, an samo daga Nawas dan Sam'an radiyallahu anhu, yarda Allah tabbata a gare shi. Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, daga gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama kala, Annabi ya ce, albirru husnul khulq, biyayya kyaukyawar dabi'a ce, ita ce biyayya ga Allah, kyaukyawar dabi'a, hali mai kyau shine biyayya ga Allah, wal ithmu shi ko zunubi, ma haka fi nafsika, abinda ya soso, haka ya sosa, haka fi nafsika, ya soso a cikin ranka, wa karita an yattali alaihin nas, kaki mutane su ganka su kana yi, duk abinda in kana yin shi baka so wani ya ganka, to gara ka bar shi. Shi kuma biyayya, ai so kake ma wani ya ganka ma ba komai bane, inda dan dai kai ya zama riya ko, zuciyarka dai ta nutsu a kan shi. To wannan hadisin bakin nan, rawahu Muslim, Muslim ya rawaito shi. To sai akan nafsul ma'ana aka samu wani hadisi, an Wabisata bin Ma'abadin, wa an Wabisata bin Ma'abadin, kuma daga Wabisa dan Ma'abad radiyallahu anhu, yarda Allah tabbata gare shi, kala yace, ataitu ila rasul, ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qal, nan gurin kulura, nazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, daga zawwa ta sai taye mini, ji'ita tas'alu anil birr, ka zo ne ka tambaye ni, ka yi tambaya a kan menene biyayya ko, to Annabi ya san gaibi? Annabi bai san ba gaibi, sai wanda aka gaya mishi. A wata ruwaya za ku ga shi Wabisa suna bayani ne da wasu a kan menene birr, biyayya, sai ce kai bari in sai in tambayi Annabi dai, kamun ya zo Allah ya aiko Jibril ya gaya mai Annabin, ga Wabisa nan zai zo ya tambaye ka a kan menene biyayya, tuni kenan wahayi ne aka ga ma annabi cewa wa bisa ga yanan zai zo ya tambaye ka akan menene biyayya shi yasa daga zawwal wa bisa sai annabi ta yi mishi je ta tasal anil bir ko ai ka zo kai tambaya menene biyayya qultu sai nace na'am eh haka ne a rasulullah na zo in tambaya menene biyayya to da yake ne haka sai annabi ya ce kala sai annabi ya ce istafti qalbaka nemi fatawa a gurin zuciyarka nan zakka samu menene biyayya tambayi zuciyarka menene biyayya binciki zuciyarka menene biyayya kenan daga cikin zuciya abin zai fito fatawar ta biyayya an gane istafti qalbaka tambayi zuciyarka albirru ita biyayya matma'annat ilaihi nafs ita ce abin da rai ta nutsu take yin shi wata ma'anna ilaihi qalb zuciya ta nutsu take yin shi shine biyayya wal ithmu shi kuma zunubi ma haka fi nafsika shine abin da ya soso a cikin ranka wata raddada fi sadar ya kai ya kawo a cikin zuciya inyi kai ka inyi ta raddada zuciyarka tana ta baka kai tana ta baka kai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya san zai abu ko su ce maka kai i dan wannan abun ba komai bane i wasu ba kaza ba ma suke yi sai annabi ya ce wa in aftaka nasu wa aftauka ko da mutane sun baka fatawal kayin wa aftauka suka kara baka fatawal kayin to kakkai kun shi ko dan wasu sai su ga kamar cewa in mutane sun baka fatawal kayi ake ni a a an ba hadu ba cewa kakkayin annabi ta yi tambayi zuciyarka biyayya ita ce abinda zuciya ta nutsu kirji ya yarda zunubi shine abinda baka so wani ya ganka kana yi kuma zuciyarka tana baka taraddudi kai ka in wannan abun bai kamata ba in yi kai i kai ba na yi ba to annabi ya ce kakkayi da ya ce kakkayin kuma ta yi koda wasu mutanen sun ce kai sun baka fatawal kai kuma suka kara baka fatawal kai kad kai shi ne wa in aftaka nasu wa aftauk ko da mutane sun baka fatawar kai suka kara baka fatawar kai to kalkai an gane da kyau ko wannan gurin santsi gare da yawa wannan shine sharhin shi wallahu ta'ala a'lam zamu je hadisi na al hadisi samin wa 20 hadisi na 28 an abi najih an samu daga baban najih al irbad bin sariya shine irbad bin sariya dan sariya رضي الله عنه يرجع الله تبتع قريش قال يتي وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيكين الله صلى الله عليه وسلم يا من وعزي موئزة ونئرم وعزي ونئرم وعزي مبادة سورو موئزة ونئرم وعزي وجلت منها القلوب زكاة سكة جسورو وجلة زكاة سكة جسورو وذرفت منها العيون idan duna suka zubda hawaye fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in kamar wa'azin ban kwana ne kake mu nan mutuwa kamar wa'azin da ka mun mutuwa zaka yi ko wani zai mutu na ban kwana fa ausina ya rasulullah imana galgadi kala sai annabi yace usikum bi taqwallahi azza wajal ina muku wasici ina muku galgadi da jin tsoron Allah mai girma da buwaya wasam'i wa ta'a da ji da biyayya gurin shugabanninku wa in ta'ammara alaikum abdun koda wani bawa ya kwaci mulki da karhi akanku fa innahu kubishito koda wani bawa ya kwaci ta'ammara ya kwata da karhi ne ba aka dora muku ba shi a'a ya kwata da karhi ta'ammara alaikum abdun koda wani bawa ya kwaci mulki da ƙarhi a gurinku ku bishi dan kar a zubda jini fa innahu man ya'ish minkum ku sani duk wanda ya samu tsawon rayuwa a cikinku fa sayara ikhtilafan katira zai ga canje-canje diyawa a cikin addini in lokacin canjin wannan ya zo fa alaikum bi sunnati na hore ku bi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnatul khulafa'ir rashidin mamaya wanda suke biyo baya na masu shiryarsuwa sune Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali al-mahdiyin masu shiryarsuwa addu alaiha bin nawajiz ku damki sunnar wannan da kyau da hakoranku nawajiz za mu ji menene nawajiz a cikin sharhi dan wasu sun ce nawajiz hakoran gaba ne wasu kuma sun ce matamna, za mu ji bayanin shi. Wa iyyakum wal muhdathatil umur, ka shedun ku da al'amuran da za a kago. Fa inna kulla bid'atin dalala, ku sani duk bid'ar da aka kago bata ce. Rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya rawaito shi, wa Tirmidhi, Tirmidhi ma ya rawaito shi. Wa qala, yace hadithun hasanun sahih, hadisi hasan ne bai kyau ne ingantacce. Wannan ita ce fasara kashin bakin hadisin. Ku komo sharhi. An Abi Najih, an samu daga Abi Najih hadisi na 28. Al-Irbad bin Sariya, shine Irbad dan Sariya radiyallahu anhu, yarda Allah ta tabbata a gare shi, qala yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana wa'azi, sai yace mau'izatan, wani irin wa'azi, wa'azi mai girgizawa, yace wajlat min haqulub, zikata suka ji tsoro, zikata mu sun ji tsoro yanda ya kamata. Wa zarafat min haluyun, idan dina suka zubda ruwa, suka zubda hawaye, muka yi ta kuka a wa'azin wannan da ya mun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai muka faqulna, sai muka ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ka annaha mau'izatu muwaddi'in, kamar wa'azin mai ban kwana, kamar wa'azin mai ban kwana ne kake mana. Fa ausina, to imumu wasiya, imumu galgadi, ya ma'aikin Allah. Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace usikum bi taqwallahi azza wa jal, ina muku galgadi da jin tsoron Allah mai girma da buwaya. A cikin komi ka ji tsoron Allah, komi, cikin saye da sayarwarka, a cikin zama da iyalinka, ke kuma mata a gida, a cikin haƙƙin mijinki, a cikin tarbiyyar ɗiyanki, a cikin biyayya ga uwayenki, ki ji tsoron Allah. A cikin kasuwarka, cikin mu'amalarka, cikin makwabta, mun yi hadisi na da sahih na makwabta ko, a ji tsoron Allah a cikin komi da komi, insha Annabi. Wa sam'i wa ta'a, ji da bi, babu inda aka ce mu butulce kanmu bi sai inda aka ce mu yi tsahi, mu yi shirka. Wannan ko da uwaye ne aka ce karka bi su, in sun ce ka zo ka yi tsahi. Allah ya ce wajen hadaka la an tushraka bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, in suka yi jayayya da kai, suka sa ka sai kai shirka, to kada ka musu biyayya a nan. Amma ka duba irin darajar da Allah ya ce a bi su. Magana Allah bai ce ba a gaya musu up, karkannan magana ta wulakanci, bai ce ba ka gaya musu kai ta musu biyayya. Wa sam'i wa ta'a, da ji da bi. Wa in ta'ammara alaikum abdun, ko da wani bawa ya kwace mulki, ya hau shi ne mulki a cikinku, to ku bi shi, ku bi shi kawai don kar a zubda jini. Ta'ammara kwacewa ce da ƙarhi, kamar kujita, da ƙarhi ya kwace mulkin, to ba so a zubda jini. Annabi ya ce ku bi shi kawai, bawa ne ku kuma iya, kuma ya kwaci mulki da ƙarhi, to ku bi shi don kar a zubda jini. Ku duba yanda mahimmancin zaman lahiya yake a ƙasa. Yace fa innahu man ya'ish minkum, ku sani duk wanda ya samu tsawon rayuwa a cikinku, fa sayara ikhtilafan katira, zai ga canje-canje na addini mai yawa. Mutane za su canza addini, su kirkiro bid'a kala-kala. A wani hadisi Annabi ya ce mana addinin nan sai ya rabu kaso 73, ɗaya ne zai shiga aljanna, duk sauran sai sun shiga wuta. Allah kiyaye mu, Allah sa mu ke kan bin hanyar sunna Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Duk lokacin da aka canza addini, aka shiga bid'a, aka kirkiro duk abubuwan da ba shi ne ba, rikici, duniya ta rikice, sun shagula addini, sai Annabi ya ce fa alaikum bi sunnati, ku bi sunnata kawai, wa sunnatul khulafa'ur rashidin almahdiyin, da sunnatul khulafa'ur rashidin su ne Abubakar da Umar da Uthman da Ali, abinda suka yi Annabi ya ce sunna ne mu bi. Duk lokacin da duniya ta shiga rikici, kawai ka koma alkitabu wa sunna, littafin Allah da sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk ka bar wanda suke bankaura su je su yi abin da suke so. Yace ku damki sunna, dan damkar sunna a irin wannan lokacin kamar mutum ne ya dauki garwashin wuta a hannun shi ya rike, saboda kuncin da za ku shiga a ciki. Wani irin kunci ne mutanenmu ba su shiga ba lokacin da aka fara wa'azi na sunna? Wani irin kunci ne mata ba su shiga ba idan suka sa hijabi ana jiwonsu ana gaya musu bakal magana wannan ladan har yau kullun yana nan sai ta je ranar kiyama ta ga wani dungume mai lada wannan kuwa ai hakuri ne da kike da hijabi wani irin cuta ma mutane ne ba ai ba sai yace addu alaiha bin nawajis ku damke ta ita sunna da haƙora nawajis malaman hadisi sun fassara nawajis din nan da fassara guda biyu wasu malamai suka ce annawajis ana nihin haƙora matamna sunan nawajis kenan addu abinda ka rike shi da matamna kwa ka san ka damke shi da kyau ko ba kamar haƙoran ga wani da za a fisge ma wannan kenan bangare na biyu na malaman hadisi suka ce a'a annawajis abinda ake nihi haƙoran gaba lezen sizif sunan nawajis ba wancan bale molar manyan ba su ba haƙoran gaba incisive wannan wanda kake damka da shi to ku da kuka ce haƙoran gaba sunan nawajis shi kuma annabi ya ce a damci sunna da nawajis to ya za ku fassara wannan gurin an gane da kyau ko to yanda suka fassara gurin ana nihin annabi sallallahu alaihi wasallama yana nihin ka rungumi sunna da hannunka guda biyu ka rungume ta da kyau ka kama menene ya saura a cikinka wanda zaka iya kamu ƙawahuwa sai ka makalkale ta da ƙawahuwanka ha'ilau kamar sanda ce aka baka ka rungume ta ka makalkale ta kam a jikinka me maka saura a jikinka wanda zaka iya rukon wani abu da shi shine haƙoranka na gaba sai ka cafke ta yi hallau kenan dungungum jikinka kawai sunnaci an fahimta ko wannan fasara ta yi zama wadiha wallahu ta'ala a'lam yace wa iyyakum wa muhdathatil umur ka shedunku da duk abubuwan da za a kirkiro a cikin addini fa inna kullu bid'atin dalala ku sani duk bid'a a cikin addini bata ne bata ce kawai Allah kiyaye rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wannan shine sharhin hadithin wannan wallahu ta'ala a'lam.